Taron wanda ya samu halartar kungiyar dalibai ta yan Tijjaniya a jami'o'i wato Timsan ya nuna Tijjanawa ba su samu karfin da suke bukata a kungiyar dalibai musulmi na makarantun Najeriya ba wato MSS da hakan yasa ake daukar wasu ayyukan ibada na yan Tijjaniya sun wuce gona da iri. Farfesa Muhammad Mustafa Gwadabe na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya ce kalubalen ya shafi dalibai ne amma ba hukumomin jami'a ba.
Lokacin da abu ya fara bare university Aisha da rubutu yayin magana kuma ya turo wakilinsa wannan abin mun ma mun je mun samu ke ba sai sun abokinmu ne mun saba da shi da sauransu haka amma sai magana ya ce duk ma sa abin da ya faru danguwar MSS ne an kiya tsaya a MSS al-Qibla tunda duk dalibi da yake makaranta yana biyan kuɗin MSS to me yasa MSS ba ta kare shi ba
to duk professor tumkar MSS din nan masu aqidar salafanci ko salafawa suka bi karfi a cikin
eh gaskiya haka ne abin da ya faru kenan wato masu aqida tauhabiyya su suka yi karfi a wannan abin da irin wannan tunanin nasu na wahabiyanci da cewa komai da ka gani bid'a ne in ba abin da suka ce shine addini ba
shi ma shugaban kungiyar daliban na Timsan Muhammad Awal daga Jami'ar Ilorin ya nuna su aqidar sufanci suke kai da Shehu Ibrahim Inyas ya jaddada
Malamu Shehu Alhaji Ibrahim yace nasihatu minni ila ikhwani watin suku tariqa tijani tariqa mahadil fadl wa ridwani usisabi sunnati wal furqan wannan tariqan yana tsaye ne kan sunnan annabi da qur'ani wuridin da ake yi bai wuce abubuwa uku ba istighfari salati annabi la ilaha illallah afdalu zikir la ilaha illallah to menene damuwa ko zaman da ake yi a jama'a ne ana yi a jami'i a'a
ko kellin nan ne da kuke sawa ina jin yake damu
kowai dai ana yin shi ne a nuna muku cewa wajen sarki ne
akwai wadanda suke cewa idan aka sa kellin manzon Allah kafin a gama zikiri yana zuwa wajen ya zauna duk wanda ya faɗa haka shin ya nuna yana muku sharri ne kenan
manzon Allah da yace duk lokacin da kamu salati zan amsa in Muhammad yace assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi manzon Allah zai ce wa alaikum assalam ya Muhammad al-awwal in aka ce manzon Allah ya zo yes manzon Allah zai zo duk wajen da ake kiran sa manzon Allah yana wajen
taron wanda ya gudana a masallacin kasa na Abuja ya samu halartar Tijjana maza da mata daga sassan Najeriya.
Sunana Muhammad Fatima Zahra, Ahmadu Bello University Zaria. Alhamdulillah, wannan irin conference din nan is a very very good and a very interesting program that everyone should try their best to be part of. Gaskiya naji dadi.
Naji dadi sosai.
Alhamdulillah.
Yayin da salafawa ko yan izala a Najeriya ke sukar sufawa da aikata bid'a, sufawa na cewa a'a, a bar musu aqidar su. Don ba kowace bid'a bace bata. Nasiru Adamu Yahaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.